since especially the Arab Spring. And with the collapse of the Gaddafi regime in Libya.
Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Osinbajo, ke bude taron ministocin tsaro na kasashen Sahel da Sahara wato SEMSAT a nan Abuja, inda ke bayyana cewa tun bayan juyin juhalin da aka yi a kasashen Larabawa da kuma rushewar gwamnatin Muammar Gaddafi a Libya, aka shiga rudani. Kasashe irin namu, Najeriya, Mali, Burkina Faso, Niger suka fara fuskantar matsaloli na masu tsatsauran ra'ayi da 'yan ta'adda, al'amarin da ya zamanto babbar barazanar tsaro ga wannan yanki. A nasa bangaren, sakatare janar na kungiyar kasashen Sahel da Sahara wato SEMSAT, ambasada Ibrahim Sani Abban, ya yi tsokaci kan matsalar 'yan Boko Haram da yadda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya jagoranci karya lagonsu a zirin yankin tafkin Chadi. Mataimakin shugaban Najeriya, Farfesa Yemi Osinbajo, kazalika ya ce, abu ne mai karfafa gwiwa a sani cewa an cimma gagarumin nasara sosai wajen shawo kan matsalar ta'addancin 'yan Boko Haram. Hoɓɓasa da rundunar kasashen yankin tafkin Chad ke yi ya dakile kazar-kazar din Boko Haram din a wannan yanki. Jim kadan bayan bude wannan taro, ministan tsaro na kasar Niger, Mutari Kalla, ya min karin bayani.
Wannan taro ya kumshi da farko zance mutanen kasashen Sahel da Sahara, kuma taro ne na bakwai da aka saba shiryawa. Wannan taron musamman mun kira shi ne saboda mu tattauna tsakanin kasashen mu bisa ga matsaloli na ta'addanci da sauran ayyuka na asha da suke abkowa a cikin wannan yankin na kasashen Afirka.
Kimanin kasashen Sahel 25 ne ke halartar wannan taro, yayin da kasashen Russia, Britania, China da Saudi Arabia da kuma Tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke zaman ƴan kallo. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.